that Godwin N. Obaseki of PDP, having satisfied the requirement of the law in meeting the 25% in two-thirds of the local government areas in the states, and having a margin of lead higher than the council vote, is hereby declared the winner and returned elected.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben kujerar gwamna a jihar Edo kenan ke bayyana yadda ta kaya a zaben kujerar gwamna, inda gwamna Godwin Obaseki ya samu nasara da ƙuri'a 307,955, yayin da abokin takararsa Pastor Eze Iyamu na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'a 223,619, bayan da ya bayyana sakamakon zaben. Yan jihar ta Edo sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da nasarar da gwamna Godwin Obaseki ya samu kamar haka.
My name is Monday. I'm happy for this Obaseki election because Somole, he want to betray this man.
Wannan yana cewa ne sunana Monday, yace ina cike da farin ciki dangane da nasarar da gwamna Obaseki ya samu, sa'annan kuma Oshomole ya so ya kassara jihar ta Edo. To amma muna godiya ga Allah da ya kawo muna ƙarshen wannan zabe cikin kwanciyar hankali, saboda haka ina cike da farin ciki sosai. Ita kuwa wannan yar jihar Edo ce tace,
yes, I'm happy for the election because it's very peaceful, no wahala, we thank God, the policemen.
Tana cewa ne ina murna da wannan zabe da dan takararmu ya samu nasara, saboda babu tashin hankali, sa'annan kuma babu wata matsala. Muna godiya ga mabuwayi, muna kuma jinjinawa hukumomin tsaro na sojoji da yan sanda. Shi kuwa wannan yace,
we thank God for the election where they do for Edo State, because the way where the election take they go, the election is going successful, and we thank God our candidate Obaseki, he win the election.
Yana cewa ne muna godiya game da zaben da aka yi a jihar Edo lamun lafiya, domin yadda aka tafiyar da ayyukan zabe, abin yayi kyau matuka. Muna godiya ga Allah sosai da dan takararmu Godwin Obaseki da ya samu nasara a wannan zabe, ko muna kira gare shi da ya gudanar da ayyukan raya kasa.
Lami Muhammad Kasa Zance, gaskiya muna farin ciki sosai. Mun ba mu rarraba kudi a wajen zabe ba, ba mu raba naira biyar ba.
Sunana Usman Aliyu, na ji dadi a zabe wani ayi dama, ni na san cewa sai ya saki dawo duru wuri wani mutane suke masa.
Suma dai yan jam'iyyar ta APC a jihar ta Edo da suka sha kai a wannan zabe na kujerar gwamna, ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin.
Sunana Alhaji Muhammadu Fanga Tomato Mati, dan jam'iyyar APC a nan Edo State. Dangane da sakamakon zaben shi dan siyasa, ai ya san haduwa, ya san tashi. Saboda haka ni wannan zabe alhamdulillah tunda an yi shi an gama lafiya.
Sunana Khalid Umar, bangaren APC. To mu martanmu dai, mun fada ma sauran jama'an da muka tare da su cewa komai na Allah ne. Orafin da aka gare mu mun ga wurare da dama wanda ya zamanto mu ba ai muna adalci ba.
Wani mai sa ido da ya kula da yadda zaben ya gudana, ga abin da yake cewa.
Sunana Comrade Zubair Ladan, wakili Citizens Rights for Leadership and Peace. Wannan zabe tabbaci ne na yanci, saboda duk wanda yake aikin zabe a wannan zaben da aka gudanar ya zazzaga zai ga cewa mutane an fito.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga birnin Benin, jihar Edo, Nigeria.